Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kwamiti na musamman da ke binciken katsalandan da ake zargin Rasha da yi a zaben shekara ta 2016 ya sanar da tuhumar rukunin Rashawa na farko da ake zargi suna da hannu a wannan yunkurin. Rukunin ya kunshi 'yan kasar Rasha 13 da kuma waɗansu kamfanonin Rasha 3. A cikin takardar tuhumar da masu taimakawa gwamnatin tarayyar tantance laifi suka bayar, an yi zargin cewa wani kamfanin nazarin hanyar sadarwar intanet da ke da cibiya a Rasha, wanda kuma yake da alaka da Kremlin, da ma'aikatansa 12 sun gudanar da waɗansu ayyuka da nufin yin katsalandan a zaɓe da kuma tsarin siyasar Amurka daga shekara ta 2014 zuwa zaɓen shugaban ƙasa ta shekara ta 2016. An hakikanta cewa kamfanin ya taka muhimmiyar rawa a katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da shi a zaɓen shugaban ƙasa ta wajen yin aiki da shafunan sadarwa na boge da biyan masu amfani da hanyar sadarwar intanet da waɗansu hanyoyi da nufin karkata sakamakon zaben don shugaba Donald Trump ya samu galaba. An kuma tuhumi mai ɗaukar nauyin cibiyar nazarin ta hanyar intanet, wani ɗan kasuwan Rasha, Yevgeny Prigozhin, da waɗansu kamfanoni biyu da ke ƙarƙashin ikonsa, Concord Management da kuma Consulting and Concord Catering. Takardar tuhumar ta bayyana cewa Prigozhin da cibiyoyin kasuwancinsa sun ba da makudan kuɗi ga kamfanin nazarin hanyar sadarwar intanet ɗin da nufin yin katsalandan a zaben da aka gudana a Amurka cikin shekara ta 2016. Babban lauyan gwamnatin Amurka ya ba da umarnin nazarin yadda ma'aikatar shari'a da kuma hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa ke ɗaukar matakai idan aka gargaɗe su kan waɗansu da ake cewa ya yiwu su kashe mutane da dama. Wannan ya biyo bayan amincewa da hukumar FBI ta yi Juma'a cewa ta yi watsi da kwarmata mata da aka yi game da mutumin da ya kashe mutane 17 ya kuma raunata waɗansu 14 a wata makaranta da ke jihar Florida ranar Laraba. Hukumar FBI ta ce wani da ke da dangantaka ta ƙud da ƙud da maharin Nicholas Cruz ya kwarmata musu ranar 5 ga watan Janairu game da sha'awar kashe mutane da matashin ke da ita da kuma waɗansu bayanai masu tada hankali. Jami'an hukumar na musamman ofishin FBI da ke jihar Miami, Robert Lasky, ya shaida wa manema labarai cewa ofishinsu bai samu wannan bayani ba, ya kuma yi nadama sabili da irin baƙin cikin da ya jefa iyalai da dama. Daraktan FBI Christopher Ray ya faɗa a wata sanarwa jiya cewa hukumar za ta gudanar da cikakken bincike kuma ma'aikatan hukumar za su iyaka iyawa su inganta ayyukansu da kuma yadda suke gudanar da aikin. Shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yaba sabon babin da aka shiga a ƙasa tare da yin alƙawalin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan murabus ɗin magabacinsa Jacob Zuma, wanda badaƙalar cin hanci da rashawa ya dabaibaye. A jawabinsa na farko kan hakin da halin da ƙasa ke ciki gaban majalisa jiya, Ramaphosa ya bayyana ƙarfin gwiwa tare da bayyana tsarin na farfaɗo da tattalin arzikin. Ramaphosa ya ce ya kamata mu mance da duk wata muguwar fata da ta hana ƙasarmu gaba, domin yin yanzu mun shiga wani sabon babi, yanzu gari ya waye. An rantsar da shi ne ranar Alhamis kwana ɗaya bayan tilastawa Zuma yin murabus biyu bayan jam'iyyarsa mai mulki ta ANC ta juya wa mulkin nasa da ke fama da rudani baya. Zuma ya sauka daga karagar mulki a Latilas bayan da jam'iyyarsa ta yi barazana amfani da majalisa ta kada kuri'ar ƙin amincewa da salon mulkinsa, ya kuma yi korafin cewa jam'iyyar ba ta yi masa adalci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ministocin Ƙasar Habasha ta ayyana doka ta ɓaci ta watanni uku a ƙasar wadda ta kama aiki nan take. An fitar da sanarwar ne a kafofin watsa labarai kwana ɗaya bayan da Prime Minister Hailey Mariam da Seleng ya sanar da yin murabus. Wata sanarwar gwamnati ta ce an ayyana doka ta ɓaci ne domin kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaron ƙasa. Sanarwar ta kuma ce an yanke wannan shawarar ne sabili da faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da ake fuskanta a wannan ƙasa. Ethiopia ta yi fama da tarzoma ƙin jinin gwamnati cikin shekaru da suka shige.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Mama sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani
mai zaman zargi Allah malamai abai Allah mu fara da sunan Allah madogara mai zaman zargi Allah malamai abai Allah Mubara na sunan Allah madogara Mai zaman zargi Allah malamai abai Allah Mubara na sunan Allah madogara Mai zaman zargi Allah malamai abai Allah Mubara na sunan Allah madogara Tarangunan tangalen wajaga badaya Madalla baratanen gauna muzo uzmano sun tayi sai tarangunan tangalen
To jama'a barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake dai da gogan naku. Assalamu alaikum Malam Iro.
Amin wa alaikum assalam Usmanu. Ya sanyin nan.
Wallahi akwai shi sai a hankali.
Gaskiya sai a hankali wannan sanyi.
Abin
ya ki tafiya ya zauna yayi ya mana zaman daram.
Yayi gaba yayi baya ni abin da yafi ban tsoro ma wannan in aka yi dan ruwa ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. Dole
na samewa kan titi ba
wallahi do sai kaje kai zaman yan bori dubar
gaskiya ne wallahi
dole na nemo ta amma na nemo irin takalmin nan mara san me rashin santsi ta kasa din nan wanda suke ce dan slippery din
boot kenan
boot din nan da kasan shi kurzu
eh
yan ba haka ba maza za su shawuya
gaskiya ne
eh to mallan irin nan wakar da naji lambala ne ko lambola
lambala wali ba
eh to ya take kuma
sarkin wakar kasar Tangali ba
oh Tangali
yana nan yana waka sosai wallahi
oh yana da rai ma
yana nan da ran sa
to sarkin wakar Tangali
yana nan da ran sa ma nan gaba zaka ji akwai wata waka wanda yayi ma Talban Gombe wato gwamnatin Gombe na yanzu kenan
nan Gombe
tabbatar da cewa dai har yanzu
zai gaba tunda indai har yawa dan Gombe to yana nan kenan eh a inda yayi wa dan kwamba lalle yana nan yana waka ke to Allah ya mu dace to barka ka fara mika gaishe ne ko mika
to barin fara to da yake na fito da su sawanu
yawa bismillah
dan bin gaisuwar filan abari ya huce zuwa ga masu sauraron mu Shaibu mai blouse kofar gabas faki tare da Isu Hundila faki sai sarkin faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Hajiya Asabi Alhaji Haruna Bibiwa Tarmasuwa da Hajiya Sumaye da Hajiya Gogo Jumata Alhaji Arado da Rumfa a Ashaka sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraron mu Umar Bello Modibbo Wuro Biriji karamar hukumar Akko a jihar Gombe wanda wani bafulatani ne wanda ya kuma da wani labari na Ari dan
o yanzu haka akwai shi a kasa
Kanuri
yana nan a kasa kenan
daga ka karanta labarin ka san cewa Bafulatani ne dan mun gaisuwa zuwa ga Sade Saidu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin Afan unguwar Jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar Katsina sai dimbin gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mahuta da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren ƴaƴansu Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Uncle Kabiru da Hawwa'u Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma taya murna zuwa ga wato CP controller na prison kenan Yimba Manu Dumbulwa wanda aka masa karin girma daga mukaminsa na DCP zuwa CP kimanin makonni biyu da suka shige Allah Ubangiji ya taya shi riko muna mika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga yan kungiyar murya talaka waɗanda suke gudanar da babban taron su a Kwantagora da fatan Allah ya sa a yi taruwa ga malafiya
amin amin
Usmanu gare ka
to ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Safina ta Sada So Dangi
wanda Safina ta
Amarya yawa za a yi
amma mun sani da yau da waka Amarya muka
ji ba za mu yi mata na bangajiya
ma ban mu makara ba
ma mata na bangajiya Allah ya kai mu wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu Rairu kenan duraren Juma'a mai zuwa ko?
Ranar Juma'a mai zuwa.
Yawwa in Allah ya kai mu za a daura da karfe 3 na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina. Sai mu ce Allah ba da zaman lafiya.
Amin sun mama, mutuka raba.
Eh, takalmin kaza. To Malam Irasa, na akwai sakon ta'aziyya da nake son mu yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda
Allah ya yi
rasuwa jiya, wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na Hausa,
musamman duk wani da ya Bahaushe
ya san Baba Ahmad gaskiya ne, ya ba da gudunmawa sosai tun daga NTA ne FRC dai ayyukan shi har inda ya bari kumbarin shi duniya a Liberty Radio ne yake aikin sa. To sai mu ce
Allah ya kansa
shi da rahama.
Amin sun mama. Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri.
Wurin shekara 74 ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka, sai mu ce Allah ya gafarta masa.
Amin.
Yawwa, sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai, baban Hafsan Sojin Najeriya, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, wanda shi ma tsohon soja ne, yana cikin ƴan mazan jiya da suka yakin duniya na biyu. Sai mu ce
Allah
ya gafarta masa.
Allah ya ji kansa. Allah ya sa ya huta.
Amin amin. To yanzu Malam Idan zan shiga gaishe-gaishen, inda zan fara da Malam Musa mai wanki da guga a can Lokoto Road a Kaduna, da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai, sai Malam Duro na Karan Jaba. Ka san akwai gadar Jaba, to kullun sai yana ce gada. To Karan Jaba da kuma matarsa Kadi, sai mu ce muna musu gaisuwar fatan alheri, Allah ya sa an waye gari lafiya. Sai kuma mu lule kamu shiga shafinmu na majalisar Facebook ta Abare ya Huce, inda sakon gaisuwar fatan alheri zai je zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Adamu Gosho da kuma Muktar Kumasi, sai Ahmed Bello da Naziru Agama, sai kuma Tijjani E Musa. Gaisuwar fatan alheri na Abare ya Huce zuwa ga Muhammad Sani Jalam da kuma Salis Jibril Musa, sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Man Bello da kuma Abubakar Egiwa. Gaisuwar fatan alherin na Abare ya Huce zuwa ga Asma'u Sani Muhammad da Muhammad bin Umar da kuma Usama Muhammad da Hassan Isa Talba, sai Isa Musa Garko da kuma Awal Gombe da baban gida Biji, sai ƴan warkoki guda biyu dake hannuna na ƙarshe. Akwai gaisuwar fatan alheri na Abare ya Huce zuwa ga Ubali Mu'azu Hadeja da Abdullahi Muhammad, sai Akibun Kwankwasiya da kuma Hajiya Aisha Maman Siddiq, sai Usman Muhammad Usman da Umar Bello. Daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na Abare ya Huce zuwa ga Bala Baba Sambo da Nuruddin Haya Lasanawa da Shekarau Salisu da Nura Musa Inda da Inuwa Muhammad da kuma Nabila Muhammad Inuwa. Sai in ce su ne da suka kammala a hannuna yanzu Malam Iro, sai in ce dan latsa mana ɗaya mu yi.
To
ku duba ka hangalin matar haure ya tago saboda karowen. Ku duba ka hangalin matar haure ya tago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowen. Karowe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karowe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karowe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya.
suka samare shauke we na kwaya karwe suka samare shauke we na kwaya karwe suka samare shauke we na kwaya karwe suka samare shauke we na kwaya Sangwe we da kwaya tun daunga gaene Sangwe we da kwaya tun daunga gaene
To Malam Iro kai dama ka ce yana ne yana ci gaba da waka
Eh yana ne yana ci gaba da waka Malaba
Eh bambala gaskiya waka ta yi dadi sosai kan sai mu ce to Allah ƙara lafiya da basira
Akwai wannan labari da nace maka karanta dai ka san mu fulata mini wai yana so dai ya ce dai labarin na ya shafi dan Kanuri ne wato barbari
sai ya rama
Eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama
kan shi To, jifa ya dawo kan mutum kenan.
Eh, ka san cewa dan uwa ne.
Eh, dangi. To, ina jin ka.
Yawa, to, kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Rubiriji a karamar hukumar Akko a jihar Gombe ya aika da ta yi labari ne na babarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara. Shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu saida kura da nono. Zuwan sa ke da wuya sai ya sa aka masa damu aka bashi ya ca. Ka je wai yace wai zai rubuta ya sha ne sai ya ce ya ca.
Eh ya ca a to
an samu
wani abun nan.
Eh ya ce to daga nan kawai sai kijingida da bishiyar da ya zauna karkashin ta kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi. Gashi akwai masu irin sana'ar sa ta sani da damfara a cikin kasuwar yana bacci sai wani dan sani ya sarf ya caje dan kudin da ke jikin sa kaf ya dauke su
ayyo Allah
baban shi ko sai sun kwabo ba
ayyo Allah
shi kuma arbe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da tashi ma kasuwa ta fara watsewa ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sai sun kwabo dai ya tabbatar an masa sane ne sai ya ce bari dai ma kawai ya maida kansa kamar mahaukaci watakila za a taimaka a sanya shi a mota zuwa ya koma garinsu shikenan kawai sai ya fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin
kasuwa
shi a kasuwar akwai irin masu ba da maganin mahaukata din
nan
ya sa aka damko shi aka daure shi aka kai shi gidan mahaukata aka fara yi masa magani da aka hura yaji a hanci sai ce Ari ne fa baka gane ni ba ko nazo sata shine kuka kama ni wai na hauka shi
wai ba gane ni wai yaji hanci ya dauda haka
ne Ari ne fa baka gane ni
dawo abin da zance baka ce ka san a maganin hauka har da tsabga to sai kuma naji an ce shi yaji ya ma ga matsabga shi nashi
subhana
awa ya janti anji ya sha yaji ai kaga ko dole ce Ari ne
to
amma kuma Hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba
a kai ma daga ji ka sani
anya ya juya mu ina ga kai
kanu ka janti ya hauka shi
ya hauka shi gaskiya akwai
ayat
tambaya
akwai wani labarin ma wani dan gajeren labari
yo ba ni ba baka dan gajere
wani mai saurare rubuta mana yace wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna ya duba kowane bangare bai ga mota ba to amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin
ke
bayan Allah kule kamun kan titin nan babu motar da take zuwa ko
da gaskiya shi
yawa ya tambaya aka ce masa baba ai tun da babu mota yace musu ai gara daina tambaya da kyau dan an ce ba a ganin motar ajali
kuma da ajali da hasan ce to me yake ba shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karau a daga ina ta fito
ba ganin motar ajali sai ya shiga kawai ya ji ta dauki
sai dai ta sauke shi a tashar can
wallahi
Allah ya sa mu ci gare iwani
amin
shi wannan dan guntun labari dai zan rufe baka da shi shi wannan irin malalatan magidantan nan ne masu ce bane ladan a zage ban labari na tunan ta dariya wai su shi bai ce bane ne sai matar shi take yi sai ta yi a kullu yazo gida ya ce abinci ta yi shi lafiya lau da dadi shine sai ya zauna ya kwasa to ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana nan tana ta kwafar shi tana kallon shi sai cewa sai ce kai ai matata Ai, bala'in san ki nake da na ci abincin nan kin yi irin wannan girki kawai in ji dadi ya kama ni in ji na san ki. Ta ce, musamman ma in na dafa da kuɗi na ba, kama ka taba cin abinci ka bani dubu goma nake binka. Zai loma ta koma sai ya bai da loma. Ta ƙi haɗiwa, wai ya gama dubu goma ake bin shi ne da shi kai ta gane to ce, musamman ma in ni na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana zo
na. Ya ji daɗin abinci saboda sai da ta cika ta yi mai daɗi.
Sai da ta cika ta yi mai daɗi wani wai yana ƙara santa. Ka ji daɗin mu. Eh to an ƙi wayar ta gane.
Shine yayi.
Sai wale ire bari in bar ga haka ka sake bari mu sarara daga cikin wannan. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
a wankujeren kakon na kalandar da jiyar gumme.